أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ikon sa da yaddar sa ya bamu dama muka sake zama a cikin wannan masallaci namu mai albarka masallacin da ake ambaton sa masallacin Ibni Taymiya da kenan jikin wato asibitin gwamnatin tarayya da ke garin Azare inda muke gabatar da karatu a cikin littafi da mawallafin littafin ya sanya masa suna da kamsatu mi'a siffa min siffati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato siffofi guda 500 daga cikin siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba a manta ba mawallafin littafin shine Ahmad Mustafa Qasim Ad-Dadawi a karatunmu da muka yi a satin da ya gabata mun ji yanda malam yake ambata mana waɗansu daga cikin ɗabi'u ko halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halayensa da suka shafi halittarsa da kuma halayensa da suka shafi wato ɗabi'unsa shine malam ya ci gaba da ce mana la yamdi lahu waqtun fi ghairi amalin lillah lokaci baya shudewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da yana yin aiki don Allah ba baya barin wato lokaci ya wuce masa sagaga saboda ya san lokaci yana da tsada shi yasa manzo Allah ce ni imatani magbunin fihi ma kasirun minan nas waɗansu ni'imomi guda biyu ana dukan hancin mutane masu yawa da ita ni'ima ta farko manzo Allah ya ce asiha wato ita ce lafiya ni'ima ta biyu kuma manzo Allah ya ce wal farag da kuma wato lokaci haka a hadisin da manzon Allah ya yi wasici a wannan bawan Allah ya ce ka ribaci waɗan abubuwa guda biyar kafin abubuwa guda biyar su zo su same ka daga ciki ya ce masa firagaka qabla shughulika baina amraini illa iktara aisarahuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'a bashi zabi akan abubuwa guda biyu sai ya zaba abin da yafi wato sauki idan aka kawo masa abubuwa guda biyu aka ce zabi daya a ciki manzon Allah zai duba ya ga wanne ne yafi sauki a ciki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka malam yace illa an yakuna fihi qati'atur rahim sai dai in a cikin abu mai sauki din akwai yanke zumunta to fa yakunu abadan nasimin to manzon Allah kuma shine mafi nisantar mutane wajen yanke zumunta cewa ba zai dauki duk saukin sa inda akwai yanke zumunta a cikin manzon Allah babu ruwansa da shi malam yake cewa wa yaqsibu na'aluhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dinka takalminsa shi da kansa shushainan kansa ne sallallahu alaihi wasallam wa yarqau sawbahu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faci a tufafinsa shi da kansa zai zauna ya zamo telan kansa kamar yanda matarsa Aisha ta faɗa cewa yana dinka takalminsa a gida tace yana yin abin nan ban sunansa hidima a matansa abin da ya shafi aikin gida wanke wanke da abin da ya kama da haka sannan tace yana dinka takalminsa sannan kuma yana yin mafo ko kace faci a tufafinsa haka Aisha matarsa ta faɗa wa yarkabul farsa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hawa kan alfarsa wato doki wal badala da kuma wato alfadari wal hamira da kuma jaki duk wannan manzon Allah yana hawansu wa yuradifu kalfahu abdahu aw ghayra cewa manzon Allah yana daukan wani a bayan abin da ya hau daga cikin bayinsa yanzu idan manzon Allah ya hau kan doki sai ya dauki bawansa a bayan doki idan ya hau kan alfadari sai manzon Allah sai ya hau ya dauki bayan bawansa a bayan mi alfadari din kamar yanda manzon Allah ya dauki Mu'az bin Jabal wata rana akan jaki har ma yake ce masa ya Mu'az ya kai Mu'az atadari ma haqqullahi alal ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah ya Mu'az shin ka san menene haƙin Allah akan bayi kuma menene haƙin bayi a wurin Allah sai Mu'az ya ce manzon Allah wallahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa shine suka fi sani sai manzon Allah ya ce masa to haqqullahi alal ibad haƙin Allah akan bayi shine ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a shine su bauta masa kada su hada shi da kowa wajen bauta sai ya ce wa haqqul ibadi ala Allah amma kuma haƙin bayi a wurin Allah shine Allah yu'azziba man la yushraka bihi shay'a cewa Allah din ba zai azabtar da wanda bai hada shi da kowa wajen bauta ba Mu'az yana kuturin doki ko kuturin dabbar jakin manzon Allah sai ya kada baki ya ce wa manzon Allah ala ubashirin nas shin bazan yi wa mutane albishir ba cewa ga abin da manzon Allah ya ce duk wanda bai hada Allah da kowa wajen bauta ba Allah zai shigar da shi aljanna ba zai azabtar da shi ba sai manzon Allah ya ce la tubashir kada ku musu albishir fayattaqilu sai su shagala haka manzon Allah ya faɗa masa kenan a lokacin da manzon Allah ya faɗa wa Mu'az bin Jabal wannan hadisin yana ina yana bayan manzon Allah wato akan jaki sallallahu alaihi wasallam malai yace wayamsahul wajhal farsihi bi darfi kummihi cewa manzon Allah yana shafe fuskar dokin sa bi darfi kummihi wato da gefen hannun rigarsa idan yazo ya samu doki fuskar dokin sa wani abu ya same ta sai ya dauki hannun rigarsa manzon Allah sai ya shafe wato fuskar dokin sallallahu alaihi wasallam aw bi darfi ridaihi ko kuma manzon Allah yana shafewa ne da dar wato efun ridaihi wato bargwansa sallallahu alaihi wasallam mayafin da yake shimfidawa sai ya dauka sallallahu alaihi wasallam sai ya shafe fuskar dokin sa kenan alama ne cewa manzon Allah shi ba ne ni bane ba ba mai girman kai bane ba wa kana yuhibbul fa'ala wa yakrahu diyara manzon Allah yana son alfa'al menene alfa'al shine kyakkyawan fata ko kuma kyakkyawan albishir ko kuma kyakkyawan zance wa yakrahu diyara sannan kuma ya kyamaci canfi manzon Allah baya son wato canfi kasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa minna man takahana aw kuhina la aw tasahara aw suhira la aw tadayyara aw diyira la baya tare da wanda yayi bokanci ko aka masa bokanci ko yayi sihiri ko ya sa aka masa sihiri ko yayi canfi ko aka masa canfi idan manzon Allah abu ba zai samu ba dinga cewa ai hannu aka sa masa ko kuma na ba ai kofar gidansu ne ko abin da ya kama da haka abinda aka fada a yanzu kenan ba dama Allah ya jarrabu mutum ko na karyewar arziki ko abinda ya kama da haka sai kaje idan ya sai mota ne sai a ce wani din ne ya sai motan nan gaba ki dai al'amuran su sai ko in aure yayi sai kaje ana cewa tun da yayi auren nan tun ya ke sa manzon Allah ya ce la diyarata illa fi salasa ko at-diyaratu fi salasa canfi yana cikin waɗansu abubuwa guda uku wai ba manzon Allah yana cewa halak ne ai canfin ba labari yake bayarwa yawanci canfin mutane baya wuce abubuwa guda uku nan na farko manzon Allah ya ce almar'a mace idan mutum ya aure mace sai kaje ana cewa idan aka samu ci gaba sai a ce kai wannan mata tana da kashin arziki in ci baya aka samu kuma sai a ce ya aure mai farin sawu abu na biyu manzon Allah ya ce walmarkab da kuma abun hawa idan mutum ya sai abun hawa ya samu ci gaba sai a ce ba za a ji Allah baya fadan haka babu wani abin da zai samu bawa sai abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta masa shi yasa Allah ya ce wa manzon Allah din ka ce kullan yasibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala llahi falyatawakkalul mu'min babu wani abin da mu zai samu bawa sai abin da Allah ya rubuta masa shi yasa Allah ya ce ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika ala llahi yasir likai la ta'asau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muqtalin fakhur haka Allah ya faɗa babu wani abin da zai samu na masifa fil ardi a bayan kasa wala fi anfusikum ko a karan kan duk wani masifa da mutane suke gani abin nan jumlatan mutane Allah ya ce illa fil kitab sai tana cikin lawhil mahfuz min qabli an nabra'a tun kafin mu halitta ta yau da wani zai fadi ya kare to a wannan ranar karyewar ta sa tana cikin lawhil mahfuz a rubuce yau da waɗansu za su kawo hari su kakkashe mutane a cikin gari to wannan harin yana rubuce a wurin Allah tun kafin rana sai Allah ya ce yayi haka ne likai la ta'asau ala ma fata dan kada ku yi bakin ciki akan abin da ya kurce mu duk abin da mutum bai samu ba Allah ne bai kaddare zai samu wala tafrahu bima bayar kuma ba wanda ya isa ya tsora wa wani mutum cuta in Allah bai so ba shi yasa da Allah yake magana a wajen masu koyon sihiri suna raba tsakanin miji da mata sai ya ce wa ma kun bidarina bihi min ahadin illa bi iznillah bisa isa su cutar da kowa ba da wannan abin nasu illa bi iznillah sai da izinin wa Allah subhanahu wataala in mutum yana anguwar mayu tsakiyar mayu ana ta cewa wane ya je wane ne anguwar mayu wane ne wane ne wallahi duk maitansu in Allah bai so su kama shi ba ba za su yi ba ba su kama shi a babin misali ba, maita tsafi ce, amma babu ita a littafin Allah a rubuce, babu ita a littafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma yanda akwai tsafi, akwai sihiri, akwai wane ne, dan haka ba za a yi inkarin wato maita ba, saboda wani negotiate ne tsakanin aljanu da ba wato da mutane a babin misali, shi yasa suke yin wato amfani da su, tsafi ne ba komai ba. Malam yake cewa wa idza rufi at-ta'amu min bayna yadayhi qala, duk sa'ilin da aka dauke abinci a gaban manzon Allah, idan an ka alaihi wasallam mustaqbal al-qibla, mafi yawan zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fuskantar al-qibla, inda ya zauna al-qibla yake fuskanta, wa yaksuru az-zikra, sannan idan ya zauna yana yawan wato zikiri, wa ya'ilu salata, sannan yana tsawaita sallah, wa yaksuru al-qudba, sannan kuma yana gajarta wato kudba. Dan manzon Allah ce min mi'natir rajul, yana daga cikin fiqhun wato mutum, iji manzon Allah shine tuli salatihi wa qasar kudubai kudubatihi, shine tsawon sallarsa da kuma wato gajartar kudubarsa. Sabanin limamunmu na masallacin Juma'a yanzu sai kaga an zo ana yin kudubar minti 40, sallar minti nawa? Sallar minti 5 ko 10, amma ba haka manzon Allah yake ba. Shi manzon Allah kudubarsa yar kadan ne ya isar da sako, sannan kuma idan ya tashi sallar sai ya dan tsawaita ta sallallahu alaihi wasallam. Wa yastaghfiru fi majlisin wahid, manzon Allah yana neman gafara a wurin zama guda daya, mi'atu marrat, wato sau 100. Haka Abdullahi dan Umar ya ce kunna na'udil rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahid, rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, mi'atu marrat. Abdullahi dan Umar ya ce mun kasance muna irgawa manzon Allah idan ya zauna a wurin zama kwaya daya, yana fada rabbi ghfirli wa tub alayya, ya Allah ka gafarta mun, wa tub alayya ka karbi tubata, innaka antat tawwabur rahim, kai mai karban tuba ne mai rahama. Manzon Allah yana fada sau 100 idan ya zauna sallallahu alaihi wasallam. Yace wa kana yusma'u li sadrihi, an kasance ana ji a kirjinsa, wa huwa fi salati alhali, yana salla, aziz ga azizul marjal, wato irin diri kamar irin dirin tukunyan nan da take tafasa. Ai mun karanta a sifatu salatin nabi cewa idan manzon Allah yana sallar dare yana yin kuka yana abin nan, sai ka ji irin abin da yake fitowa a kirjinsa, kai ka ce irin tukunyan nan ne da aka dora ta akan wuta take bararraka babal babal babal, haka yake fitowa daga kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace wa kana yaqumu hatta, wa kana yaqumu, manzon Allah ya kasance yana tashi, hatta tawaramat qadamahu, har sai digadigansa wato sun kunkumbura, kenan yana yin sallar dare har sai digadigansa sun mi sun kunkumbura. Wa kana yasumu al-itsnain wal khamis, ya kasance yana azumtar litinin da kuma wato ranar wato alhamis, wa salasu ayyamin min kulli shahrin, da kuma kwana uku a kowane wata manzon Allah yana azumtar su, kamar yanda ya umarci Abdullahi bin Amr bin As da ya samu labarin cewa yana yin azumi kullun an masa sabuwar amarya, babansa ya kawo masa amarya, amarya ta kawo kuka a babansa, shi fa Abdullahi kullun fa bashi da aiki sai sallar dare, Abdullahi bashi da aiki kullun sai sallar ran ban sunansa sai azumi, sai babansa ya zo ya fada wa manzon Allah ga halin da Abdullahi nawa yake ciki ba, sai manzon Allah ya sa aka kira masa Abdullahi bin Amr bin As cewa kai ne mai an ce an bani labari kullun azumi yake, yace wallahi ko manzon Allah, yace ku an bani labari cewa kullun wato sallar dare kake, yake cewa eh wallahi ko eh kullun, shi ya dauka abin kirki yake. Sai manzon Allah ya ce so dan saurara ka ji, ka sani cewa jikinka yana da haƙi a kanka, iyalanka suna da haƙi a kanka, wane ne yana da haƙi a kanka, yace kai sallah ka kwanta, haka manzon Allah ya faɗa masa, ya sallar dare sannan ya kwanta yayi mi bacci, sannan yace masa idan kuma zaka tashi kai azumi, kai azumin alamis da litini, yace wa manzon Allah na wuce haka, yace to ka dinga yin azumi uku a duk wata, yace masa wali kulli hasanatin asharatu amsaliha, kowane lada guda daya yana da kwatankwacin sa guda 10, kenan idan yayi azumi uku a wata tamkar cewa yayi azumi nawa ne, 30, manzon Allah ya faɗa masa. Sai ya ce manzon Allah ai ni nafi karfin haka, sai manzon Allah ya ce masa to kaje ka dinga yin azumin annabi Dauda alaihi salam, shine yau ka sha, yau kai azumi, gobe ka sha, yace manzon Allah na wuce haka, manzon Allah ya ce masa to da ka take ci, la siyama liman samad dahar,
babu azumi ga mutumin da ya azumci zamani kullun azumi ko yayi ma yayi inwar banza ne icuruwar banza haka manzon Allah ya faɗa masa shi yasa ba a taba samu manzon Allah ya azumci wata guda ba in banda Ramadan haka matarsa Aisha tace sai dai yana yawaita azumi a cikin watan Sha'ban kamar yanda zamu ji an amma ya azumci wata guda ya azumci Rajab Sha'ban Ramadan ba manzon Allah bane ba sallallahu alaihi wasallam bai taba yi ba dan haka daga nan Abdullahi bin Amr bin As sai ya dinga yin azumin Annabi Dauda wato alaihi salam amma an fi so mutumin da zai azumin kwana uku a wata ya azumci ayyamul bid shine 13 14 15 haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yake shi yasa anan malam yake ce mana yana azumtar wato kwana uku wato a wata malam yake cewa wal ashura da kuma yana azumtar wato ashura wa qalla ma kana yafdur yawmal jumaa malam yace yayi karanci sosai manzon Allah yake sha ranar jumaa kenan ma manzon Allah yana yin azumi ranar jumaa amma mu sani karatun da muka yi a baya manzon Allah ya hana azumi ranar jumaa ware jumaa ita kai da asabar sai an azumci jumaa kafin jumaa komi ko bayanta kenan manzon Allah idan yayi azumin litinin yayi na alamis sai kuma ya hada da ranar jumaa ya azumci rana kafin mi wato kafin jumaa din ababun musali yace wa aksaru siyamihi fi sha'ban mafi yawan azumin manzon Allah ya kasance ne a cikin watan sha'ban wa kana fi sahihaini yazo a cikin wato sahih bukhari da muslim min riwayati anas radiyallahu anhu daga riwayar anas yaddar Allah ta tabbata a gare shi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasumu manzon Allah ya kasance yana yin azumi hatta naqula la yaqdu har sai mun ce ma baya sha wa yabdu sannan kuma yana sha hatta naqula la yasumu har sai mu ce ma baya yin azumi wani lokacin manzon Allah sai ya ta azumi kai ka ce ma baya sha wani sa'ilin kuma sai ya ta sha kai ka ce ma baya mi azumi sallallahu alaihi wasallam wa kana alaihi salatu wassalam tanamu aynahu wa la yanamu qalbuhu manzon Allah idaniyarsa ne suke yin bacci amma zuciyarsa ba ta yin bacci intizaran lil wahayi domin sauraron wato mi wahayi saboda idan yana bacci ma za a iya kawo masa mi wahayi saboda mafarkin annabawa shi ma mi wahayi ne ai annabi Ibrahim a mafarki ya ga yana yanka ɗansa kuma washe gari ya kira shi ya ce zo na yanka ka shine inni arafil manami anni azbahu kafan zulma zakara qala ya abati fa'al ma tumar satajuduni insha Allah minas sabiri dan haka shi ma mafarkin annabawa wato wahayi ne yace wa idza nama idan manzon Allah ya bacci nafaka za a ji ana yana kuri ne haka walami wala yaqitu amma baya yin gwarci za a ji dai iska tana fitowa amma kuma manzon Allah baya yin wato gwarci wa idza ra'a fi manamihi ma yakrahu idan manzon Allah ya ga a cikin baccinsa abin da yake kyama yayi mafarki na ban tsoro sallallahu alaihi wasallam sai ya dinga cewa huwallahu la sharika lahu shine Allah wanda ba shi da abokin tarayya haka manzon Allah yake faɗa idan ya mafarkin abun tsoro wa idza akaza majja'ahu idan kuma yazo makwancinsa sallallahu alaihi wasallam kale sai ya dinga cewa rabbikini ya Allah ka kare ni rabbikini azabaka ya Allah ka kare ni daga azabarka yawma tub'asu ibadaka ranar da kake tayar da bayinka haka yake faɗa wannan yana daga cikin shi ma zikirin mi kwanciya amma abin da waɗansu malumin suka ce idan manzon Allah ya zo yana ɗaukan ban sunansa mayafinsa sai ya kade mashimfiɗin na wurin kwanciyar tasa da rage sannan sai ya shimfiɗa sai ya kwanta ta gefensa na dama sai ya ɗauki wato kuncinsa na dama sai ya ɗaura akan tafin hannunsa na dama wannan hannun kuma sai ya miƙe shi sai ya ce bismikallahumma rabbi wa da'atu janbi wa bismika arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fa hafizha bima tuhafiz ibadika salihi ko kuma ya ce bismikallahumma amutu to anan kuma malam sai ya ce mana abinda manzon Allah yake cewa qini azabaka yawma tub'asu ibadak shine abinda manzon Allah yake faɗa idan yazo zai kwanta yace wa idza staqiza idan kuma ya farka da gabaci kale sai yace alhamdulillahi allazi ahyana godiya ta tabbata ga Allah wanda ya raya mu ba'da ma amatana bayan ya kashe mu saboda bacci mutuwa ne duk sa'ilin da mutun ya kwanta bacci ana cire ransa ne a tafi da ita wurin Allah madaukakin sarki a can za a je a ajiye ta kamar yanda idan ya mutu shi ma ana cire ransa ne a kai ka wajen wa Allah shi yasa manzon Allah ya ce idu ru'ya as-saliha mafarki na kwarai wani yanki 70 da doriya ne daga cikin wato annabta idan mutun ya ga abu mai kyau to daga wurin Allah ne Allah ne ya nuna masa wannan abu idan ya ga mummunan abu kuma daga wurin shedan ne ran ne ta baro wurin Allah ta taho za ta zo ta shiga gangar jikin mutum sai shedan sai ya tare ta a hanya sai ya tsoritar da ita ya nuna mata mummunan abu shi yasa mafi yawanci idan mutum ya mafarki mummuna yake mi farkawa dama ran ta riga ta baro wurin Allah za ta zo ta shiga cikin gangar mi jikin shine nau'in mafarki na biyu nau'i na uku kuma suka ce akwai hadisun nafs wannan nabiyin suna kiransa al-hilmu na farko shine ar-ru'ya na biyu alhilmu na uku kuma suka ce sunan su hadisun nafs shine mutun ya dinga zancen abu kullun tadin kaza kullun tadin kaza wata rana kawai sai ya mafarkin abin da yake tadi wannan tsabar ransa yana tadin wannan abu shine wato hadisul wato nafs to duk wanda ya kwanta bacci to Allah ya karbi wato ransa ne ya kashe shi ne shine Allahu aminana Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma wani ta cikin baccin Allah zai karbi ransa ya riga ya mutuwar gabaki daya ne shine sai manzon Allah yake cewa alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana godiya ta tabbata ga Allah wanda ya raya mu bayan ya kashe mu wa ilaihi nushur sannan kuma matattara zuwa gare shi take wa kana la ya'kulu sadaqa manzon Allah baya cin sadaka wa ya'kulul hadaya amma kuma yana cin kyauta wa yukafi'u alaiha har ma manzon Allah yana bata tukuici akan shi da baya cin sadaka amma idan aka kawo masa kyauta manzon Allah yana karba zai ci inda halin yayi sakayya akai sai manzon Allah ya saka dan ya ce man sana'a ilaykumul ma'rufa fakafiqu duk wanda ya muku goma ta arziki ku sakanta masa sai ya ce fa illam tajidu ma tukafiuhu idan muku samu abin da za ku sakanta masa fa fad'u lahu ku yi ta masa addu'a hatta tarau annakum kafatumuhu har sai kun ga aran ku cewa kun sakanta masa a wata ruwayar ya ce idan muku samu abin da za ku sakanta masa din ba ku ce jazakallahu khaira Allah ya saka maka da alkhair la'alla ya ba wa mutum kyautar naira 10 naira 5000 ko 10000 ko abin da ya kama da haka to shi kuma inda hali yayi sai abun ko naira 100 ne ma ya bashi ai ba wai ya biya shi bane ba kwargwadon abin da yake da shi shi ma ya masa idan kuma bashi da abin da zai sakanta masa ya ce Allah ya saka da alkhair ya ta masa addu'a wanda zai samu wato mi nutsuwa a babun musali Allah ya ji kan iyaye Allah ya ji kan kakanni Allah ya ƙara arziki da daukaka Allah ya kiyaye ka duk wannan ba laifi bane ba maula bane ba manzon Allah ne ya ce mutum yayi idan aka masa wato goma ta mi wato goma ta arziki la'alla shi ma kuma Allah madaukakin sarki ya karbi addu'ar ya biya masa bukatun sa na mi wato na alkhairi wato a babun musali sai malam yake cewa walayatu annaf fi ma'akal manzon Allah baya kallafa wa kansa wato wajen wato abinci dole sai ya ci abin da bai samu bashi da shi manzon Allah baya yin haka abin da ya samu shi manzon Allah yake mi wato yake ci a babun musali wa yasubu ala badanihi hajara min al-ju'i manzon Allah yana kulle dutsi a cikin sa saboda yunwa ranar da ba a samu ba sai ya samu dutsi sai ya dora a cikin sa saboda yunwa dan cikin yayi mi sallallahu alaihi wasallam malai yace wa atahu allahul mafatihal kana'is kaza'in alhali kuma Allah madaukakin sarki ya bashi mabudan taskokin wato al-ardi wato kasa Allah ya bashi mabudan taskokin kasa amma falam yaqbalha sai manzon Allah din bai karba ba saboda shi ba damuwarsa ina ba duniya damuwarsa ina ne lahira sallallahu alaihi wasallam dan ya ce man kanatu dunya hammahu ja'ala Allahu faqarahu baina aynayhi wa farraqa Allahu shamlahu wa la ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba la manzon Allah ya ce duk wanda duniya ce damuwarsa idan manzon Allah sai ya ce to Allah madaukakin sarki zai sanya masa talaucin sa a gaban idanunsa ga kudin ga komai amma kuma shi talaka ne sannan sai Allah madaukakin sarki ya raba masa kan iyalansa, sannan babu abin da zai zo masa a duniya sai abin da aka riga aka rubuta masa. Irin moromoran rayuwar nan shi ba zai same shi. Dan haka da Allah yayi wa tayi a manzon Allah na mabudan wato taskokin duniya, sai manzon Allah ya ki karba waqtaral akhira, sai manzon Allah ya zabi wato lahira. Wa akala al-kubza bil qalbi, manzon Allah ya ci gurasa bil kalli wato da alkal, shine alkal suka ce shine tacaccen wato inabi, ko kace abin nan alkal zai iya daukan shi ma wato kunu. Wakala ni waqala, har ma manzon Allah ya ce ni'mal idamu alkal, cewa madalla da miya wacce take wato ita ce kal. Wa akala lahmad dajaja, ya ci naman wato kaza, wala hamal hibara, menene habara, da kuma naman wato habara. Ita wannan habara din wani wata abun nan ne ban sunanta dabba, shigan zabuwa ban gane ta ba, nayi browsing ma dan na gano, amma dai sunanta da turanci wani menene bostat ne, ko bostat ne na abun nan, ban san sunanta da Hausa ba. Shine tana nan wata kaman zabuwa, tana da dogayen kafofuwa kaman jimina haka. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin wato namar wannan ita habara din. Wa kana yaakulu ma wajada, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin abin da ya samu. Wala yaradda ma hadara, sannan manzon Allah baya mayar da abin da aka kawo. Ma hudira, in dai an kawo manzon Allah zai ci in yana sha'awa, in kuma baya sha'awa sai ya ja bakin sa ya shiru, saboda mun karanta a baya manzon Allah baya aibata mi abinci, idan ya aibata shi ba wanda zai ci daga cikin sahabban sa, yasa sai ya ja bakin sa ya shiru. In yana sha'awa ya ci, in baya sha'awa kuma mi. Wala yatakallafu ma la yahdum, sannan manzon Allah baya dorawa kansa abin da bai zo ba. Wala yatawarra'u anil mad'amil halal, sannan manzon Allah baya nisantar abinci wato na halal. Idza wajada tamran, idan manzon Allah ya samu dibino dunal kubza ba tare da gurasa ba, akala sai ya ci dibinan ma shi kadai sallallahu alaihi wasallam. Wa idza wajada shawa'a akalahu, idan ya samu kuma abin da aka soya shine shawa'a, duk irin abin da aka soya shi shine aka kawo masa a mazannin abinci, sai manzon Allah ya ci. Wa in wajada kubzan bur, idan ya samu kuma gurasa ta burri au sha'ir, ko kuma gurasa wato na sha'ir, akalahu sai manzon Allah ya ci. Wa in wajada wato halwan, idan ya samu kuma kayan zaki au asalan ko zuma, akala sai manzon Allah ya ci. Duk wannan manzon Allah yana ci sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahabba ash-sharabi ilayhi hul wal bar, amma abin sha da yafi soyuwa a wurin manzon Allah shine abin sha wanda yake mai zaki mai sani. Duk abin da yake mai zaki mai sani manzon Allah yana shan sa. Yanzu me zamu dauka, kaman ayi wani tsimi a dan sa masa siga, ko abin a sashi a firiji ya dan yi sanyi, to wannan manzon Allah yana son sa, indai abin sha ne wanda yake mai zaki. Wa qala lil haisami bini nihyan, har ma manzon Allah ya taba fadawa wato wani bawan Allah mai suna wato haisami wato bini nihyan, yake cewa fa ka annaka alimta, kaman cewa kai ka sani, hubbana lil lahmi, cewa soyayyar da muke yi wa nama, ashe manzon Allah ma yana son mi nama sallallahu alaihi wasallam. Wa kana la yaqulu muttaqian, sannan manzon Allah baya ci wato ari menene muttaqian, irin gwanciyar migirbi din nan, me za a kira shi haka, ya ci haka dai ya dora hannunsa rigingina, ko menene gishingide, ko yawa baya ci wato a gishingide sallallahu alaihi wasallam. Wala alal kawan, sannan manzon Allah baya ci akan tebur din cin abinci, irin tebur na cin abinci da ake yi a sa, manzon Allah baya ci akai sallallahu, shine alkawan, shine ma yukalu alaihi, shine abin da ake cin abinci. Kenan manzon Allah yana aje kwanan sa a kasa yayi mi ya ci abinci ne sallallahu alaihi wasallam. Shine mallan yake cewa lam yashba min kubz birri salasa taba'an, manzon Allah bai taba koshi ba kwana uku a jere da gurasa wato tabur. Yau ya ce koshi, gobe ya ce koshi, manzon Allah bai taba yin haka ba. Hatta laqi Allah, har sai da ya hadu da Allah madaukakin sarki. Isaran ala nafsihi la faqran wala bukran, amma sai mallan yace hakan din zabi ne ga manzon Allah, cewa shine kawai a ganin damarsa ne bai jera kwana uku yana cin gurasa na burr wato yana koshi ba, ba dan komi ba, la faqar ba dan talauci ba, wala bukran kuma ba rowa ba sallallahu alaihi wasallam. malam ce yujibul walima sannan manzon Allah yana ansa wato kiran walima idan an kiraye shi saboda yana daga cikin haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi manzon Allah da yace guda biyar a wata ruwaya yace guda shida shine idan ya kira ka ka ansa masa wato idan ya kira ka walima kai manzon Allah ce idan kana azumi ma aka kiraye ka walima idan azumi na tadawwi ne kariya azumin ka ci wato abincin walima saboda kiran da wannan dan uwan naka yi malam yake cewa menene wayajibu da'watul ab sannan manzon Allah yana ansa kirar bawa walhur da kuma kiran da wayaqbalul hadaya manzon Allah yana karban kyaututtuka walau annaha jur'atul labanin koda jur'atul labanin wato mukuriya daya ne na nono idan aka kawo masa nono mai wuce mukuriya daya ba kyauta manzon Allah zai karba ya yi wannan mukuriya daya sallallahu alaihi wasallam kenan baya rena mi kyauta ba za a kawo masa dan kankanin abu ba yace kai kuma ya da'i ka kawo mu wannan manzon Allah ya baya yin haka wannan sai yace au fakazul arnab ko kuma cinyar zomo a kawo manzon Allah arnab ba shine zomo ba to fakazu ita ce cinya ko cinyar zomo aka kawo manzon Allah a mazannin kyauta zai sa hannu ya karba kuma ya ci ba zai ce haba wani ka rasa abin da zaka kawo min sai cinyar zomo ina ma cinyar akuya ne ko tafa to manzon Allah sai ya sa hannu yayi min ya karba wa kana yuhibbu duba'a manzon Allah yana son duba'a me addu'a wato ita ce kabewa sallallahu alaihi wasallam wa zira'a min ash-shat sannan kuma yana son zira'i wato nami na akuya karfatar akuya manzon Allah yana son ta sallallahu alaihi wasallam wa qala yace kulu zaitan wa dihanu bihi cewa ku dinga cin wato zait wato ƴaƴan zaitun kenan zait wato ku dinga cin ƴaƴan zaitun sannan manzon Allah yace wa dihanu bihi sannan ku dinga yin mulka da shi in kun ci ƴaƴan shi kuma man ku yi mulka da shi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace fa innahu min shajaratil mubaraka domin yana daga wata bishiya ce wacce take mai albarka haka Allah ya faɗa a cikin alqur'ani wato cewa bishiyar zaitun bishiya ce wacce take mai albarka wa kana ya'kulu bi asabihi salasa manzon Allah ya kasance yana ci da yatsunsa guda uku ne wayal aquhunna sannan kuma idan ya ci da yatsu guda uku sallallahu alaihi wasallam yana lashe su yana tandewa kayansa sallallahu alaihi wasallam mala yace wa mundiluhu ba'inu qadamai handkerchief mundil shine handkerchief da manzon Allah yake amfani da shi bayan ya ci abinci shine ba'inu qadamai shine cikin tafin kafarsa kenan idan ya ci bayan ya soɗe yatsin sai ya dauki kuma yatsin sai ya goge su a tafin mi a cikin tafin kafarsa wai ba zai sa hannu a aljihu ya dauko tushu ko ya dauko handkerchief ya goge ba sallallahu alaihi wasallam sai dai ya goge su wato a tafin kafarsa haka manzon Allah yake sannan sallallahu alaihi wasallam yace wa akalal kubza sha'ira bitam manzon Allah ya ci gurasa na sha'iri da dibino wal ba'id dir radab sannan manzon Allah ya ci kankana dir radab radab zai iya daukan duk wani danyen kaya irin kayan marmari zai iya daukan kuma ar radab ko kace masa ban sunan sa shigen irin siki wato na dibino duk manzon Allah ya ci sannan manzon Allah wal qisa'a bir radab sannan manzon Allah ya ci alqisa wani alqisa din wani abu ne kaman kokumba haka yake da nayi brawzin sun yi shi kaman kokumba haka manzon Allah yana cin sa watamr biz zaid sannan manzon Allah yana cin dibino biz zabad zabad wato shine man sharu shine manzon Allah yana cin dibino ma wato da man sharu sallallahu alaihi wasallam wa kana yuhibbu halwa manzon Allah ya kasance yana son abu mai zaki wal asal da kuma zuma wa yashrabu abin nan qa'idan manzon Allah kuma yana sha wato a zaune wa rubbama sharaba qa'iman sau da yawa ma kuma yana sha wato a tsaye wani sa'in amma dai manzon Allah ce la yashrabanna ahadukum al-ma'a wa huwa qa'im kada ɗayan ku ya dai sha ruwa alhali yana tsaye amma can ba na abin nan hanin ba na tahrim minane haramci bane ba hanin wato na karaha idan mutum bai sha tsaye ba yana da lada idan ya sha tsaye kuma ba za a kama shi ba dan ma malume suna cewa sunna ma na shan ruwan zanzan an fi so a sha shi mi a tsaye da manzon Allah ya ce abin nan ma zanzan lima shuriba cewa ruwan zanzan gangane da abin da aka sha shi duk abin da ka sha ruwan zanzan domin sa to Allah zai biya maka bukatun ko arziki mutun yake nema ya sha ruwan zanzan domin sai Allah madaukakin sarki ya bashi wato kudi in lafiya yake nema amma sunnar shansa shi kuma a shashi ni a tsaye sabanin wato sauran ruwaye ko abin da ya kama da haka to wani sa'ilin manzon Allah yana sha a tsaye wani sa'ilin yana sha ni a tsugune wa yatanaffasu salasa mubina sannan manzon Allah yana numfafashi a lokacin da yake shan ruwa sau uku waɗanda suke masu nisa kenan idan ya gungwada ya gungwada sai ya dage kwana sai ya dan nisanta shi sai ya numfashi sai ya sake gungwada ya sake gungwada sai ya sake dage kwana sai ya dan nisantar da shi sai ya numfashi ba zai numfashi a daidai inda kwana sai ya ƙara na uku haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ويبدأ اليمنى سنما زن الله ينفارا واد داما ويبدأ بمن أن يمينه سنما زن الله ينفارا واد وان ديكي داما إذا سقاه إلا زي شايدش إذا زن الله يشاء أبو ينسو زي ميكا ونينة جكين سعبان سا سيفارا دمي داما صلى الله عليه وسلم وشرب لبنا من زن الله يشاء وتنونه وقال سيتي من أدعمه الله دعامن فليقل duk wanda Allah madaukakin sarki ya ciyar da shi wani abinci to ya ce Allahumma barik lana fi Allah ka mana albarka a cikin abincin da ka ciyar da mu wa at'amana khairan minhu sannan ka ciyar da mu abin da yafi shi wato alkhair haka manzon Allah ya cewa idan mutum ya ci abinci sai ya faɗi wannan magana sai ya ce wa man saqahu Allahu labana kuma duk wanda Allah madaukakin sarki ya shayar da shi nono ya samu nono ya sha na saniya ne ko na raƙumi ne to fal yaqul ya ce Allahumma barik lana fi ya Allah ya ubangiji ka mana albarka a ciki wazidna minhu sannan ka ƙara mana kun ga bambancin nono da wa da abinci in abinci ne cewa Allahumma barik lana fihi wa at'amna khairan minhu ka ce da mu abin da yake shi alkhairi nan kuma idan nono ya sha sai ya ce Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu cewa Allah ka mana albarka a ciki sannan kuma ka ƙara mana wa qala har ma manzon Allah yana cewa laysa shay'un yajzi'u makana at'ami wash-sharabi ghayra al-laban babu wani abin da yake kaiwa matsayin wato abinci da abin sha fiye da nono idan mutum ya rasa abinci ya rasa abin sha to ya sha nono nonon matsayin abinci da abin mi sha yake idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai ce wa kana yalbisu sufa manzon Allah ya kasance yana sanya suf shine wool manzon Allah yana sanya shi wa yatana alu al-maqsub sannan manzon Allah yana sanya takalmin da yake dinkakke wala ya ta'annaqu fi malbas sannan manzon Allah baya kallafawa kansa wajen wato tufafi ba zai ce allambaran sai ya dinka kaya irin kaza ba manzon Allah ya baya yin wannan shi yasa ma ya manzon Allah ya ce ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham ta isa abdul kamila ta isa abdul kamisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawan dinare ya halaka bawan dirhami ya halaka nan wanne manzon Allah yake nufi dan kudi shi kawai ina kudi yake ko ina shi da je kawai ya zama ko dan bautar kudi indai mutum ya zama irin wannan shine dabi'ar sa idan manzon Allah ya ce ya halaka sai ya ce ta isa abdul kamisa bawan riga shi ma ya halaka shi kudin sa kawai ya kare a sayan riga daga ya samu zai je sayo shadda kawai ya zo akai ai surfani kawai azara shi dai a ce baba wanka ne kawai shi dai kawai shi ma wannan manzon Allah ya ce ya halaka amma ba laifi bane ba mutum ya saka tufafi in yana da wadatar wannan amma dai kar ya zama kawai ya karkata da'iman wa abadan a sa tufafi manzon Allah ma ya ce inna Allahi yuhibbu an yara asra ni'matihi ala 'abdi Allah yana so yaga gurbin ni'imarsa a jikin bawansa idan Allah ya maka wadata ba laifi bane ba ka nuna wato ni'imar da Allah ya maka amma dan kanan mutum ya zama dan bautar riga sai manzon Allah ya ce ta isa abdul kamila cewa bawan mashin fudi ya halaka kai jibi kawai sai a ebe furniture din daki a je a so wadansu a canja wancan kadan a canja wancan bedsheet din a canja manzon Allah ya ce duk me wannan dabi'ar idan manzon Allah ya halaka sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa in uqiya radiya fa in lam yuda saqada in an bashi sai ya yadda in ba a bashi ba manzon Allah ya ce sai ya fishi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta isa wanta kasa ya halaka ya tabe idi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka shi manzon Allah baya kallafa wa kansa dole wato sai ya dinka wato ya ce wa habbu libasu ilaihi hibratan min burudil yama mafi soyuwar tufafi a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce alkabba daga masakar wato yaman fiha humratul wabayad a cikin ta akwai ja da fari haka manzon Allah yake sakawa wa habbas siyabi ilaihi alqamis amma tufafin da yafi soyuwa a wurin manzon Allah ita ce riga wa yaqulu har ma manzon Allah yana cewa izal bisa sauban istajaddahu idan manzon Allah ya saka kaya sabo Yusailin da manzon Allah ya samu kaya sabo yana cewa Allahumma lakal hamdu Allah godiya tana gare ka kama albastanihi kamar yanda ka tufatar da ni wannan tufafi din as'aluka khairahu ina roƙonka alkhairin tufafin wa khaira ma suni'a lahu da kuma alkhairin abinda aka sana'anta wato shi tufafin wa a'udhu bika min sharrihi sannan ina neman tsarin ga daga sharrin wannan tufafin wa sharri ma suni'a lahu da kuma sharrin abinda aka sana'anta tufafin da shi haka manzon Allah kenan da me aka sana'anta tufafin ba audigar ba cotton din da aka yi to alkhairin tufafin manzon Allah yana roƙon kuma alkhairin audigar da aka yi tufafin da shi yana neman tsarin Allah daga sharrin tufafin da kuma sharrin ni audigar da aka yi wannan tufafin haka manzon Allah yake faɗa idan ya saka wato sabon tufafi sallallahu alaihi wasallam mana yace wa ta'ajjabahu siyabul qudra sannan as-siyabul qudra cewa kaya koraye ta'ajjabahu suna burge manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yana son wato kayan da suke mi koraye kamar yanda yake kyamar kayan da suke mi jajaye manzon Allah ya hana mutun yayi abin nan timak na jajayen kaya fulaja rigaja wandoja manzon Allah ya hana cewa ba a yin irin wannan sallallahu alaihi wasallam sai dai a samu ɗan siliki in an sa jar riga da jar wando to fular kuma ta yi ni ta bambanta a babin misali shi ne yasa anan malamin ke ce mana yana burge manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tufafin da suke koraye wa rubbuma labisa izar sau da yawa manzon Allah kuma yana saka wato izari shine kwaljalle irin abin da mutanen Pakistan ko Indonesia ko Bangladesh din nan mutanen Bangladesh ne ma suka fi daura shi ko irin abin da ake daurawa kaman zanin nan to manzon Allah yana daura shi laysa alaihi gairuhu shi kada yake daurawa babu komi ba riga ba wando sai wannan wato izar manzon Allah kada yake sannan idan ya daura shi ya aqidu darfahu bainaka tafai sai manzon Allah sai ya daure tafin wannan izar wato a tsakanin kafadinsa guda biyu haka yake wayal bis yawmal jumaa sannan manzon Allah yana sakawa ranar jumaa burdahu ahmar wato bargwansa ko mayafinsa wato ja waya tammu sannan kuma sai ya rawai kenan ranar jumaa bayan manzon Allah yayi shiga zai samu kuma wani mayafinsa wanda yake ja sai ya yafa kamar irin yanda waɗansu suke kamar mu dauka irin abinda ɗan aljanna wala shakkar nan suke dan yafawa a gadan bayan su sannan kuma sai manzon Allah sai ya samu rawani sai ya nada wannan yana yin sa ne ranar juma'a wayal bisu khatiman min fiddatin sannan manzon Allah yana sanya wato zobe wato na azurfa sallallahu alaihi wasallam na kashu rubutun da yake jikin zoban da manzon Allah yake sakawa shine Muhammadur Rasulullah shine sallallahu alaihi wasallam a jikin zoban manzon Allah a rubuta Muhammadur Rasulullah shi yasa manzon Allah baya shiga da wannan ne malume suka kafa wato dalili cewa ba a shiga ban daki da abinda akwai sunan Allah a ciki suka ce saboda manzon Allah idan yaje zai shiga wato ban daki yana cire zoban sa ya ajiye shi sai ya shiga saboda a jikin zoban akwai sunan wa Allah akwai Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to yana sanya zoban wato abin nan menene zoban menene muka ce azurfa sallallahu alaihi wasallam a wanne yake sakawa mana yake cewa fi kunsurihi a karamar yatsa ita ce kunsu a ita yake sakawa sallallahu alaihi wasallam al-ayman wato ta hannun dama wannan kalmar ya tsattanin dama a ita yake sakawa wa rubuma fi aisar wani lokacin kuma yana sakawa wato a yatsar wato hagu kenan babu wani specific yatsa da manzon Allah ko hannu da manzon Allah yake sanya zobe amma dai yafi sakawa a hannun sanami na dama a wannan kalmar mi yatsar wato sallallahu alaihi wasallam mala yace wa yuhibbu diba sannan manzon Allah yana son turare wa yakrahu raihatal karima sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyamaci waro ya kyamaci mummunan wari baya su shi yasa ya na mutumin da yace albasa ko tafarnuwa yace man akala sauma aw albasala fala yuqarrib masjidina duk wanda yace albasa ko tafarnuwa kar ya yanda ya kusanto masallacinmu yace fa innal malaikata tata'azza bima yata'azza bi ibnu adam domin malaiku suna mi cutuwa da abin da dan adam yake cutuwa da shi shi yasa a farkon musulunci da suke fama da talauci da wane ne in an taso aka zo aka hadu a masallaci ranar juma'a saboda abin da suke dauka su daurawa warki ne cewa fata ce jemanniya to wancan ya taso daga gona wancan ya taso daga wurin aiki in an zo an hadu a cikin masallaci sai masallaci ya gumame ya tawayi wancan jikin wancan wali jikin daga nan sai manzon Allah ya ce ghuslul juma'atu wajibatun ala kulli muhtalim cewa wankan juma'a ya zama wajibi a duk wani mai mafarki me yasa manzon Allah ya wajabta musu saboda kowa ya je ya wanke jikinsa kar ya zo masallaci yana mi yana wari kare da cutar da dan uwansa to shi yasa anan manzon Allah ya kyamaci mummunan wari wa yaquli har ma manzon Allah yana cewa inna Allaha habbaba ilayya an-nisaa Allah madaukakin sarki ya sanya mun son mata wana mata na sana aure ba kowace mace ba shine hubbiba ilayya fi dunyakum atibu wan-nisaa waj'ilat qurratu ayni fi as-salah to idan aka tashi fassara idan yace hubbiba ilayya fi dunyakum an sanya mun so a cikin duniyar nan ta ku mi an-nisa mata kowane irin mata aka sanya masa so iya matan sana aure sallallahu alaihi wasallam watiba sannan an sanya son manzo an sawa manzon Allah son mi wato turare sallallahu alaihi wasallam sai yace waju ila qurratu ayni fi salah sannan an sanya sanin ido na kuma a cikin sallah ba abinda manzon Allah yake samun nutsuwa a rayuwarsa sai mi shi yasa idan wani abu ya bujiro wa manzon Allah sai ya ce wa Bilal arihna bis salah ya Bilal ka futar da mu da sallah sai Bilal sai ya tashi ya fara kiran sallah sai manzon Allah a shiga sallah sai manzon Allah sai ya samu sauki a cikin rayuwarsa kenan a ce duk sa'irin da wani abu ya bujiro wa mutum na bacin rai da damuwa da wane ne ya dukufa yayi sallah raka'a biyu ya roki Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki akwai salatul haja da malamai suke faɗa sallah ta bukata mutum ya raka'a biyu kadai ya roki Allah subhanahu wataala akwai salatul istighfar ita ma raka'a biyu ce kamar yanda Jabir al-Jazairi ya kawo su a cikin littafinsa wato daban sunansa Minhajul Muslim shi ya kawo su a ciki amma yanzu duk sai mu bar waɗannan abubuwan mu je mu ta kama shirme abin da ba zai haifar mana da dame ni ba abin da ba zai haifar mana da dame ido ba duk wata bukata idan mutun ya tashi ya roki Allah amma yujibal mudarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ardi a ilahu ma Allah Allah ya ce wane ne zai ansa wa mabukaci idan ya kira shi kuma shi waye yake kwaye wato asu a mummunan abu waye da alakun kulafa al-ardi ya sanya ku kalife a bayan kasa sai Allah ya ce a ilahu ma Allah yanzu akwai wani abin bauta tare da Allah kuma Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani Allah ya ce idan bayina suka tambaye ka akaina ka ce kusa nake ujibu da'watad da'i idza da'ani ina ansa kiran mai kira idan ya kiraye amma sai Allah ya ce fal yastajibu li su ma su ansa mini wal yu'minu bi sannan su yi imani da ni la'allahu yarshuduna tabbas da su shiri idan Allah madaukakin sarki to mutun ya fada masifa ya fada wahala ya fada maimakon ya daga hannu ya roki Allah amma sai da ya ta kama shiriri Allah ya buge misalai da annabawan Allah waɗanda suka samu matsala a rayuwa zuwa ga Allah suka koma da annabi Yunus ya bar abin nan ban sunan sa ya guje wa mutanen sa yazo ya shiga jirgin ruwa akai ƙuri'a ya fada a cikin ruwa kifi ya diye shi waye roƙa Allah ya ce wa zannuni iz zahaba mugadiban fa zanna an lan naqdir alayhi fanada fi zulumat allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadhalika nunjil mu'min Allah ya ce ka ambata wa al'ummar ka ya manzon Allah labarin zannuni ma'abucin wato kitin nan izhab mugadiban a lokacin da ya tafi yana mai fishi fa zanna Allah na qadira alai sai ya gafanta ya ratar da shi daga bakin ciki Allah ya ce wa kazalika ko kuma kazalika nunjun mumin hakan nan muke na tsayaratan da waɗanda suke mumini to sai Allah ya biya masa bukatunsu haka manzon Allah ya fa sallallahu alaihi wasallam amma duk irin waɗannan da Allah ya buga mana misali sai mu bar shi kuma Allah ya kawo mana annabi ayyuba alaihi salam shi ma ya hadu da jinya da gashi nan Allah ya ce wa ayyuba izna da rabban anni massani yadur wa anta arhamur rahimin Allah ya ce fasajabna lahu fa kashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mislahu ma'ahu rahmatan min indina wa zikra lil amidi haka Allah ya amsa masa to Allah ya ina ya sai da shekara Nuhu annabi Musa yana tafama ƴaƴansa guda tara dusa amma Allah madaukakin sarki ya amsa masa to irin waɗannan duk idan ya same mu mu ma haka zamu yi mu koma zuwa ga Allah madaukakin sarki in muka koma zuwa ga Allah sai mu daga hannu kuma wato sai mu addu'a sai Allah madaukakin sarki ya karba mana wato addu'o'in mu saboda shi Allah mujibud du'a ne Allah mai amsa addu'a har ma Allah mace ya ce wa qala rabbukum du'uni astajib lakum ubangijinku ya ce ku kiraye ni dan an samu sai ya ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati waɗannan da suke girman kai wajen yi mini bauta wajen yi mini addu'a sai Allah ya ce sayadkhuluna jahannama dhakirin da sanin da su shiga cikin wutar jahannama suna kaskantattu idi Allah madaukakin sarki dan haka ga baki ɗaya mu yi kokari mu koma zuwa ga Allah in mun koma zuwa ga Allah kuma sai mu dukufa mu ta'addu'o'i dan Allah madaukakin sarki ya biya mana mu bukatun mu halin da muke ciki sai Allah madaukakin sarki wato ya kawo mana wato mudi cewa rayuwa ba ta tabbata a hali guda nawa wato a hali guda daya shine la tarkabunna dabaqan an dab cewa sai kun hau mataki wato bisa mataki yau ku hau matakin yalwa gobe ku hau wato matakin tsanani shi yasa suka ce samaniyatul labudda min alfata wala budda an tajriya samaniya hamun wasururun wajtima'un wa firqatun wa yusrun wa usrun summa saqam wa afiya suka ce samaniyatun wadansu abubuwa guda takwas labudda min alfata babu makawa ga mutun sai ya hadu da shi wala budda an tajriya alaihi samaniya babu makawa sai wadannan abubuwa guda takwas din sun yi circulating a jikin su hamu bakin ciki dole wata rana sai mu an bata mu acire ya hadu da mutum wani ma baka san shi ba baka taba ganin sa ba hanya ne za ta hada ku ko a mota ko a tasha ko a kasuwa sai ya bata maka wasurur da kuma farin ciki wata rana kana zaune kawai sai ka ji kawai kana cikin annashuwa musamman idan kai sallar asuba a cikin jami'i sai ka ji hankalinka a kwance kana ta farin ciki kamar wani an maka albishir gobe za ka tashi ka tafi aikin hajji wasurur wajtima'un wata ranar ka je ga ƴan uwa abokan arziki ana haɗe ana ta shuguli lalla an taru an yi family meeting babba yana nan kawu yana nan waye yana nan wafirka wata ranar kuma za a rabu sai ka ji kullun an bugo maka waya an ce babbanka na anguwa kaza ya rasu ko yayanka na anguwa kaza ya rasu wafirka wa yusrun wata ranar dole ka samu mutum ya samu kansa cikin sauki wa usrun wata ranar kuma mutum ya samu kansa cikin wato tsanani summa saqa musannan jinya wa afiya da kuma lafiya waɗannan abubuwa guda takwas din mutum ya ji a ransa babu makawa sai ya hadu da su yau idan wannan bai zo ba gobe wannan zai zo yau idan wannan bai zo ba jibi wannan zai zo har haka rayuwar take kuma hakan din ma jarraba ko kuma alkhairi ne wato na rayuwa Allah madaukakin sarki yana so ya ba wansa da alkhairi duk wanda kaga Allah ya jarrabe shi da tsananin rayuwa ko abin da ya kama da haka Allah yana son sa wato da alkhairi manzo Allah ya ce idza ahabballahu qauman ibtalahu idan Allah yana son mutane sai ya jarrabe su faman radiya falahu rida wanda ya yarda da wannan jarrabar sai Allah ya yarda da shi waman sakada wanda ya fushi falahu sakadu sai Allah ya fushi da shi mun fahimci wannan magana yawa mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala sai Allah madaukakin sarki ya kawo mana wato mafuta mu dukufa mu ta'addu'o'i kuma Allah madaukakin sarki ya sanya mana tausayin mu a cikin zukatan wato shugabannin mu an jarrabe mu da shugaban da su shugabanni da suke wato azzalimai sun zamo kashin mi dankali manya su ne akan mi akan kanana kaga su abin nan yanzu kanaki naga abin nan sunan su gwamnatin Zamfara ya sai mota na 2.7 billion wanda na shi da iyalansa kowace mota ɗaya tana abin nan ban sunansa biliyan 100 miliyan 100 haka aka dora a social media wala Allah wadansu su ma sun gani akwai wadanda suka gani ko irin wadannan to zaka gani kuma ga yanzu abin irin da abin da shugaban kasa ya fada a yau cewa kowane gwamna ya bashi daga watan Disamba zuwa wannan watan ya bashi biliyan 570 haka ya fada ko haka ya fada to ina kudin su babu mi ta addu'a inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim mu canja mu ma sai Allah madaukakin sarki mi ya canja mana Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidul majid sannan mu sa abun nan wannan menene dan ce ban sunan sa a cikin addu'a wannan yan zanga zangar da wane ne da wane ne in ita ce mafita a rayuwar mu Allah madaukakin sarki ya tabbatar in ba ita bace ba Allah madaukakin sarki ya mana canjin abin da yake wato shine wato mafi alkhairi daman abin annan fitintunu da abin da ya kama da haka suke ta maganganu a kai waɗansu yara marasa kunya da waɗansu masu goyen bayan ta'addanci suke ta abin nan din su yanzu ina ji wani muna magana da shi gaba da gaba yake cewa abin da yaran nan suke fashe-fashen da suke da ibin kayan mutane sun yi daidai ai ba laifin su bane ba laifin shugaban kasa barawaye sata kace yayi daidai manzon Allah ya ce la'anallahu man awa mudisan Allah ya tsine wa duk wanda ya goyi bayan dan ta'adda yawa babu abin nan ban sunan sa a shari'a barna bata kawar da ni barna bata kawar da barna wannan shine maganar gaskiya yawa in mutane da su yarda su yarda in ba su yarda ba su ji su dai abin su amma dai wannan shine zancen wato gaskiya kuma wannan waɗannan fitunun da ake tsaron su ba a san farkon su aka sani ba a san mi ba ba a san ƙarshen su ba dan haka mun yi ta'addu'a mi ta'addu'a ko a masallaci shekaran da masallacin da nake neman ci nayi nasiha akan irin wannan abin har na faɗi labarin wani short video na Mansur Isa Yalwada na gani yana faɗa a babu misali la Allah waɗansu sun gani ana cewa lokacin da ake rikicin ban sunan sa mai duburin nan cewa wata mata ne tazo tana yin fatawa akan awalan sa cewa wata mata ta taho da ƴaƴanta a cikin zuga guda biyu ɗaya a hannu ɗaya a baya wanda suke tafiya a hannun tsabar wahala da wane ne sai da ya mutu mutuwa sannan na bayan wanda suka zo sun zo su mabuya yanda za su kuya sai na bayan sai yake ta kuka yake ta kuka waɗanda suke tare da ita sai suka ce yanzu ke haka zaki bar dan nan nake ringa yin kuka har a zo a kama mu a kashe mu wallahi uwar nan sai ta sa hannunta sai ta shake wuyan yara sai da dan nan ya mutu ku dubu uwa fa tausayi na ku yanzu me yasa ta kashe danta dan Allah me yasa ta kashe danta fitina to mutane ba su san fitina bane ba yanzu zaka je mutanen mu buka ce musu ai fatan fitina ta dawo musu yanzu mutane wani yanki na Maiduguri zaka yi fatan yanzu zaka kaje wurin su kace su yi fatan wannan fitina su zo musu nan masallacin fa an san ka ka san ni kai dan anguwa ne amma idan ka zo zaka shiga sai an maka ka da wata na'ura mun sha sallar asuba waɗansu suna gadin mu idan mun hada su ma su zo su yi mi su sallah duk wannan ba fitina bane ba fitina ne dan haka shi yasa manzon Allah ya ce alfitinatu na'imatu la'anallahu man aiqadha fitina bacci take yi Allah ya tsine wa wanda ya tayar da ita dan haka mu ji tsoron waɗannan abubuwan mu koma zuwa ga Allah mu ta'addu o ibadar ibara na musa yara kanana su ta mana addu'o'i in Allah ya yarda Allah zai kawo mana mafita Allah ka kawo mana mafita Allah ba don halin mu wa alaikum assalam malam
da kun da aka
Allah
wannan wannan duka
shi kashi to in to yanzu dai mun kaman mun shiga cikin dama a yanzu dai ne ne kuma wannan dishin su da malamin ke